أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا تقص غواتان كوتراني غواتان رجب wata na bakwai ajerin watannin musulunci hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446. Muna cikin karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan littafi mai albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Karatun mu wanda ya gabata mun shiga cikin babu Nawaqidul Wudu'i. Mun karanta hadisi na 77. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan hadisi na 78. Wa an talq bin Ali radiyallahu anhu qala qala rajulun masastu dhakari aw qala ar-rajulu yamassu dhakarahu fi salati alayhi al-wudu'u fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la innama huwa bad'atun minka akhrajahu al-khamsatu sahabi ibn Hibban wa qala ibn al-Madini huwa ahsanu min hadith Busra. Hadisi daga Talq dan Ali. Talq dan Ali radiyallahu anhu yardan Allah ta tabbata a gare shi, wannan sahabi ne mai daraja mai girma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yana cikin mutanen Yamama. Ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan hijira, farkon hijira, kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacin shi na Madina. Talq ibn Ali ya gabato ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine yake cewa qala rajulun masastu dhakari, wani mutum ya ce na taba al'aurata, aw qala ko kuma ya ce ar-rajulu yamassu dhakarahu fi salah, mutum ne yake taba zakarin shi a cikin sallah. Alaihi alwudu, shin akwai alwala akan shi? Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la, sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace a babu alwala a kan shi, innama huwa bad'atun minka, ai shi wannan wato zakari wani yanki ne daga cikin shikinka. Akhrajahul khamsa wa sahaw ibn Hibban, al-khamsa suka fitar da wannan hadisin sune ashabus sunan al-arba at-Tirmidhi, Nasa'i, Abu Dawud da Ibn Majah da Imam Ahmad ibn Hanbal. Wa sahahahu Ibn Hibban, kuma Ibn Hibban yace wannan hadisi ne ingantacce. Wa qala Ibn al-Madini, kuma Ali Ibn Abdullah Ibn al-Madini yace huwa ahsanu min hadisi Busra, wannan shine mafi inganci sama ga hadisin Busra. Kana hadisin Busra kuma ga yanan zai zo bayan shi. Wa an Busra ibnati Safawan radiyallahu anha, kuma an karɓo daga Busra ya Safawan yardan Allah ta tabbata a gare ta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qal, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, man massa zakarahu falyatawadda, duk wanda ya shahi azzakarin shi to ya saki alwala. Akhrajahu al-khamsa, al-khamsa suka fitar da shi, wa sahahahu Tirmidhi, kuma Tirmidhi ya inganta shi, wa Ibn Hibban da Ibn Hibban. Wa qala al-Bukhari, kuma Imam al-Bukhari yace huwa asahhu shay'in fi hadha al-bab, shine mahi ingancin abu a cikin wannan babin. To waɗannan hadisan guda biyu, da hadisin Talq bin Ali da hadisin Busra, hadisai ne waɗanda suke magana akan maudu'i guda, sune maudu'in shafa al-aura ga namiji idan yayi alwala, menene hukuncin shi. To mun kalli hadisin Talq ibn Ali, sai mu ga cewa anan hadisin ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna babu komi ga mutumin da ya taba al'auran shi bayan yayi alwala, saboda innama huwa bad'atun minka, ai shi wannan al'auran naka wani gaba ne. Ana bad'a wannan shine qita'a, wani yanki ne kenan, wani yanki ne daga cikin jikinka, kamar yanda hannu yake wani yanki a cikin jikinka, kafanka yake wani yanki a cikin jikinka, to shi ma haka nan wannan al'auran naka wani yanki ne. Kaga dan mutum ya taba kunnan shi, ai ya taba wani yanki ko, ba ba cewa ai sai ya sake alwala aka ya taba kunne ko kuma in ka taba hannunka ka taba wani yanki to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a babu sake alwala akan wanda ya taba shi domin shi ma wani yanki ne daga cikin jikin shi annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashbihi ne yayi kamanta shi al'auran ne na namiji yayi da sauran gabbai sauran sassanni na gabbai kamar yanda babu wajibcin sake alwala akan taba su to hakanan shi ma babu wajibcin sake alwala sannan wannan hadisin na talak akwai karin fa'ida cikin shi shine domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama hukunci da illan shi an tambaye shi mutun ne ya taba al'auran shi a cikin sallah akwai sake alwala gan shi sai ya ce la kaga fatawa ta kare ko amma sai ya kawo dalili yace inna ma huwa bad'atun minka wannan shine gwamu hukunci da illan shi domin zamanto illan da yasa babu bukatun sai ka sake alwala saboda taba shi domin shi ma kamar sauran gabbai na jikinka ne idan ka taba su kenan babu bukatar sai ka jaddada alwalan ka shi kuma ga hadisin Busra da Safwan ya nuna cewa duk wanda ya taba al'auran shi to sai ya sake alwala sai hadisan suka zo suna masu cin karo ko don haka nan ma Ibn Hajar ya jero su waje guda wancan da yace ba a sakewa da wannan da yace kuma sannan Ibn al-Madini yace wanga hadisin ya hi kyau ya hi inganci sama ga hadisin Busra shi kuma hadisin Busra Bukhari yace shine hadisin da yafi inganci a cikin wannan babu shi kuma Ali Ibn al-Madini wannan malamin Imam al-Bukhari ne yana cikin manya-manyan malaman hadisi sanannu amintattu ƙwararru gugaggu a cikin ilimin hadisi yana cikin huffaz na ilimin hadisi shi kuma Imam al-Bukhari sun haura takuri ne a cikin ilimin hadisi to shi Ibn al-Madini yana ɗaya daga cikin malaman shi to shi yace wannan hadisin yahi inganci akan hadisin Busra kaga kenan a wajen Ali Ibn al-Madini za a yi aiki da wannan hadisin ne a kyale na Busra ko tunda yafi shi inganci shi kuma Imam al-Bukhari yace wanga hadisin na Busra yafi inganci cikin duk hadisan da suka zo suna bayani ba sakan hukuncin taba al-aura bayan an yi alwala kenan a fahimta Bukhari shi kuma wannan hadisin na Busra shi za a yi aiki da shi ko ba a zancan wancan wanda yace inna ma huwa bad'atun minka to wannan dalilin ne yasa malamai suke da wato maganganu akan hukuncin taba al-aura bayan alwala magana na farko shine akwai malaman da suka ce kawai za a aiki da hadisin Talqa ibn Ali ne shine cewa kawai inna ma huwa bad'atun minka dan haka taba al'aura bayan alwala baya walware alwala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma huwa bad'atun minka kuma saboda babu wani dalili da yazo ya nuna yana warwarewa wannan hadisin kuma na Busra da yazo yana zance suka ce a wannan hadisin ya hi shi ƙarhi ya hi shi inganci saboda haka ba za a yi zancen shi ba wannan kuma shine mazhabar Hanafiya malama Hanafiya sun ji akan cewa lalle duk mutumin da ya taba al'auran shi babu wani sake alwala da za yi manzo Allah ya ce innama huwa bad'atun minka suka ce kuma bugu da ƙari ma za a rike asali ai da ma asali babu inda aka ce taba al'aura yana warware alwala to in aka yi ruko da asali kenan koda an aje hadisan duka to za a tabbata akan cewa babu wani dalili da zai nuna cewa sai an sake alwala dalilin taba al'aura sai mazhaba ta biyu sune malaman da suka ce ai za a yi ruko da hadisin Busra saboda haka kawai alwala ta warware duk wanda ya taba al'auran shi to alwalan shi ta warware ba azancan hadisin Talqa ibn Ali suka ce in kuma ka kawo mazancan hadisin Talqa ibn Ali to su suna iya tabbatar maka da cewa wannan hadisin an goge hukuncin shi hadisin Busra ibn Safwan shine hadisi wanda yazo daga baya shi kuma dama wanda yazo daga baya shi yake shahi wanda ya riga shi yace dan haka hadisin Talq shahawahin dalilin su suka ce domin hadisin Busra shi yazo daga baya shi Talq ibn Ali tun farkon hijira yaje wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamin ma a gina masallacin manzo Allah shi kuma hadisin Busra ya zo ne bayan wannan magana idan da haka na baya ya shahi na gaba saboda haka suka ce wancan hadisin na Talq ibn Ali mansukh ne nasikh wanda ya shahi shi shine hadisin Busra ibn Safwan saboda haka shi ne za a yi aiki da shi. To sai magana ta uku, mazhaba ta uku shi ne mazhabar malaman da suka ce ana iya tattara hadisan biyu duka a yi aiki da su. Suka ce za a iya aiki da su tunda matukar dai ana iya tattarawa, to haɗawa ya yi a ce a rinjayar da wani ɓangare. Suka ce don haka su sun duba sun gano wancan hadisin da ya ce la innama huwa bada'atun minka, ana nihin idan ka taɓa ne da wani shamaki, idan akwai wani shamaki ko akwai tufahi a cikinka lokacin da ka taɓa al'auranka, to shi kenan innama huwa bada'atun minka, alwallanka tana nan. Amma idan kai tsaye ne babu wani shamaki ka taɓa, to shi kenan alwallanka ta warware, kenan nan ne za a yi aiki da hadisin Busra. Wannan suka ce don haka hadisan guda biyu duka za a tattara su a kan haka. Wancan na farko a ce innama huwa bada'atun minka idan ka taɓa tsakaninka da shamaki, wannan kuma za ka sake alwala idan ka taɓa babu wani shamaki. To wannan su ne maganganun malamai. Amma magana da ta inganci ita ce wannan magana ta biyu, ta cewa wancan hadisin na Talq ibn Ali an shahi hukuncin shi. Tabbataccen hadisi shi ne hadisin Busra ibn Safwan, shi ake aiki da shi. Kinan cewa duk mutumin da ya taɓa al'auran shi, tare da cewa ita ma wannan magana ta uku tana da fa'ida, wasu ma sun yi roƙo da ita kai tsaye. Amma dai a babi na karatu, magana da ta dalili kuma ta ƙarfin hujja ita ce wannan magana ta biyu, cewa duk wanda ya taɓa al'auran shi to zai sake alwala ne. Domin saboda wancan hadisin na Talq ibn Ali dalilai sun nuna cewa shi ne na farko, don haka tunda shi ne na farko kenan wanda ya zo na daga baya shi yake shahe shi. Sannan kuma bugu da ƙari, wanda ya magana akan cewa shi ne hadisin da ya inganci shi ne Imam al-Bukhari. Shi ko Imam al-Bukhari a wajen malaman hadisi sunan shi Amirul Mu'minin fil hadith, don haka kenan in yayi magana ba a sauraron ta wani, saboda ko ma waye zaka kawo shi yana gaba gare shi wajen wajen tantance hadisai da kuma gogewa da kwarewa wajen sanin su da sanin isnadin su. Allahu ta'ala a'lam. Wa ana Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, daga Aisha yardan Allah ta tabbata a gare ta, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace man asabahu qai'un, duk wanda amai ya same shi, aw ru'afun ko habu, aw qalasun ko takai, aw madayun ko maji, falaita wadda a toye alwala, sun mali ya bini ala salatihi, sannan ya gina a kan sallar shi, wa huwa fi zalika la ya takallam, kuma shi a cikin wannan hali ba zai yi magana ba. Akhrajahu Ibn Majah, Ibn Majah ya fitar da shi, wa da'afahu Ahmadu, Imamu Ahmad ya raunata hadisin, wa ghairuhu da wani shi ma daga cikin masana hadisai suka ce wannan hadisi da ifi. Hadisin Aisha yarda Allah tabbata a gare ta, a cikin babi wanda yake magana bisa kan walwali alwala. Man asabahu qai'un, yace duk wanda amai ya same shi, aw ru'afun ko habu, aw qalasun ko tike, kenan qai'un amai, shi amai sananna abu ne. Ru'af habu shi ma sananne ne, yana da dalilai wanda suke haifar da shi, likitoci suka san dalilan. Aw qalasun ko kuma tike, shi kuma tike wato wani dan gunjiran amai ne, ko kuma ka ce muqaddima amai ce, kenan ruwa-ruwan da suke zuwa gabanin amai ya taho, kenan shi ne take sananne ne. Ko aw madhi ko maji, shi kuma maji karatu akan shi ya gabata, ruwa ne wanda yake da yarki, wanda yake hutawa lokacin da mutum yayi tunani, ko kuma wato lokacin da sha'awar mutum ta motsa, domin karfin sha'awa sai wannan ruwan ya fito, kenan wannan shi ne maji. Na'am, aw madhin falyatawadda. To kenan wannan hadisin dai a takaice ya zo da darussa. Darasi na farko shine magana akan maji, dai ne daga cikin abubuwan da suke walwali arwalla. Wannan babu konkonto kuma babu sabani, kuma zance akan shi ya gabata. Maji yana walwali arwalla, babu sabani wajen malaman ilimi. Duk wanda maji ya fito mai, to arwallan shi ta warware. Abu na biyu shine amai. Amai yana walwali alwala da amai da habu da tike, shin waɗannan su ma suna walwali alwala? To shi ne abin da hadisin ya nuna. Wannan hadisin ya nuna amai da habu da tike su ma idan suka zo ma mutum suna walwali alwala. Don haka duk lokacin da mutum yake cikin sallah sai amai ya zo mai ko habu ko tike, to alwallan shi ta warware, sai ya je ya sake alwala. kuma wannan shine mazhaba na Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, cewa waɗannan abubuwan suna walwali alwala idan suka zubo da yawa. To su kuma sauran malamai sun saba wa Imam Ahmad ibn Hanbal a wajen cewa amai da take da habo ba su walwali alwala. Su suka ce babu abin da ke walwali alwala illa al-kharij min as-sabilain, sai dai abin da ke hutawa daga cikin hanyoyi guda biyu, ko wanda yake hutawa daga gaba, wanda yake hutawa daga baya. Suka ce duk abin da ba wannan ba, to ba walwali alwala. To kaga kenan akwai sabani kenan bangaren amai da habo. To amma mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal abin da ya rinja ya mazhaban shi shine cewa amai da habo da take idan suka zubo da yawa suna walwali alwala, saboda amai najasa ne, babu kwankwanto, habo wato jini ne ke fitowa shi ma najasa ne, haka ma tike shi ma wani yanki ne na amai, da haka shi ma najasa ne. Saboda haka idan ya huto da yawa ko da ba ta hanyoyi guda biyu ba wanda aka san najasa na hutawa, to alwala tana walwalewa da haka. To maganar tahirin jayi shine maganar jamhurin malamai, cewa waɗannan abubuwan ba su walwale alwala. Kinan idan amai ya zubo mutum ko habo ko kuma tike, ba ya walwale alwala, shine abin da ya hirin jayi, musamman ma ana zancan habo, saboda habo zubowar jini ne. To da habo da zubowar jini da wani abu wanda ba jini ba, kamar ruwa na kurji da makamantansu, wannan duka sanannan abu ne, ba su walwale alwala. Domin daga cikin dalilan da suke nuna ba su walwale alwala shi dai hadisin wanga da ifi, mutum da hadisi da ifi ne, kaga ba a buga hujja da shi, sai dai a kwalkwalo wani dalilin daban. Amma shi dai hadisi ba a gini bisa kan shi, domin wanda ya gini bisa birgin toka, to sai ya gama hawan ko nawa za a yi daga baya ya rushe, domin da an zo an janye wanda sun ji shi kiyar. To hadisi da ifi ne. Kuma na biyu da yake nuna cewa wannan fatawai ba ta da inganci shine domin cewa waɗannan ababen ba su walwale alwala yana goyen bayan abinda sahabbai suka rayu a kan shi. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rayu suna wato fitar da jini, suna jin ciwo a cikin sallacensu, ba a taɓa jin wani ya sake alwala ba saboda jini ya huto mashi, ko kuma saboda ruwan kurji ya huto. Abdullahi dan Umar cewa aka yi shi har ma mace kurji yake yana cikin sallah, ina cikin sallah sai ya mace kurji, kuma in ya mace ruwa ya huto wani lokaci har da jini, amma ba a taba jin ya juya ba ya tafi sake ki alwala. Yana wannan sai nuna ashe wanda abinda ke hutawa ba ta hanyoyi guda biyu ba, baya walwale alwala. Sannan haka sahabbai da yawa sun sha jin ciwo a wajen yakace-yakacensu, kuma su yi sallah kuma jini yana zubawa, ba a taba jin wani cikin su ya ce ba, to tunda jini ya zubo bari in je in sake alwala. Duka wannan dalilai ne da suke nuna cewa hutowar jini baya wajabta sake alwala. Umar ibn al-Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi, lokacin da yana cikin sallah yana jan sallah, aka soke shi, jini ya yi ta bulbulawa daga cikin jikin shi, amma hasali ba zancan ma ya sake alwala ba, wannan sallah ma sai da kare ta da shi kawai, dai matsayin shi na liman sai ya hoto ba ya tura wani ya jagoranci mutane, amma da shi aka yi da sallah ta jami'i. Kenan kaga jini yana zubo mashi, amma ya tsaya sai da aka kammala wannan sallah da shi, inda jini yana warware alwala da Umar ba ya tsaya ba a yi ta sallah da shi har a kare. To dan haka dalilai da yawa sun nuna cewa wato hutawar jini ba ya cikin abubuwan da suke walwale alwala a bisa abin da yake inganci. To sai malam ya ce summa liyabni ala salatihi, sannan kenan a cikin hadisin ya nuna duk wanda amai ya zo mashi ko habo ko tike ko maji, falyatawadda thumma liyabni ala salati, to ya juya kenan ya tafi ko. To yanzu juyawa ka tafi kana cikin sallah, sai wani abu ya zo wanda ya sa alwallan ka tawarware, juya za ka tafi, shi wannan babu wani kwankwanto ko sabani, ta haka za ka kawai ba ka yin tsaye ka ci gaba da sallah. Wannan zancan ya juya ya tafi, wannan babu sabani, cewa duk mutumin da ya tabbatar da alwallan shi tawarware yana cikin sallah, to za ka juya ka tafi. Kasa akwai masu kokari wanda sai sun tsaya sun yi sallah mamako, ya ita ta sallame ko baka sallame ba ita sallah, dan haka kawai ka juya ka tafi yan kamala. To sai ya ce thumma liyabni ala salatihi, sannan ya gina akan sallar shi. To dama wannan mas'ala ce, shin idan alwallan mutum ta walwale akwai lokacin da zai je ya dawo ya gina? To kaga babu zancan gini, domin ana zancan alwallan ta walwale, to ina zancan gini? inda hadisin ko ya inganta to wannan zancan nan ya gina babu shi kenan ba yi wa mutun yana sallah wani abu ya zo mashi wanda yake walwale mai alwala sai a ce a juya in ya juya ya tahi sannu kuma kai ya yi magana har ya dawo in ya dawo sai ya gina me ma'ana ya gina ya dora akan inda yake inda yayi raka'a bi sallar isha'i ce saura nawa saura bi da ya zo kawai bin zai idawa ko to kaga babu wannan magana ita ma kenan magana gini ba ta da inganci sai yace wa huwa fi zalika la yatakallam nan ma akwai mas'ala kenan mas'alan da ke da kwane shine wa huwa fi zalika la yatakallam kuma shi a cikin wannan hali kar yayi magana yin magana a cikin sallah tunda aka ce ya gina kenan bata kare ba ko to a cikin sallah yin magana a cikin sallah wannan mas'ala ce sanan ne ya wajen malamai cewa yin magana a cikin sallah baya walwale sallah idan magana ta zamanto tana da alaka da maslaha na sallah kenan baya walwale wannan sallah magana cikin sallah kuma a dora a cigaba da wannan babu matsala musamman indai magana tana da alaka da maslahan sallah kamar liman ne ya tambaya wa ga raka'a ta nawa ce sai aka ce ta uku ce miki akan ta to kaga yanzu wannan tana da alaka da maslahan sallah ko a iya dorawa a gina a cigaba wannan babu matsala ko kamar yadda kuma ya tabbata a cikin hadisin Zulaidain ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata sallami raka'a hudu yayi raka'a bi kai sai ya sallame yana sallamewa ya taso daga wajen shi yazo ya zauna wani tsabbace na masallaci mutane yana ta diskusiya ana tattaunawa yayi aka to kuma hadda Abubakar da Umar wanda suka yi sallah a wurin amma suka yi shiru suna jin nauyin sa manzon Allah magana kan zancin wasu mutane suka huta daga masallaci wannan mutum da ake ce Zulaidain sai ya taso ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya maikin Allah wai mantuwa ce kai yau koko dai wahayi aka saukar aka rage adadin sallah ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yafa sai ya ce ai raka'a bi kai manzon Allah ya tambaye mutane wai da gaske ne abinda Zulaidain yake faɗi raka'a bi ne kaga duka cikin sallah ake ko amma kuma ana taɗi wai haka nan ne raka'a bi nai sai da jama'a suka ce raka'a bi akai dama su ma suna jira ai manzon Allah ya tashi yayi kabbara ya ci ko sauran raka'a biyu yayi sujudu sahwa kaga kenan ginawa akai ko ba sakewa ba akai dan haka indai mutum yayi magana wanda take da alaka da sallah ko ta maslahan sallah ko da magana ta tsawaita to malamin suna ganin ba ta cilesta cewa sai an sake wannan sallah haka ma idan mutum yayi magana a halin mantuwa ko kuma rabkana kawai ya mance sai yayi magana yana cikin sallah sai ya tuno kai cikin sallah yake to shi ma ka ga nan wurin sallar shi bata bace ba zai ci gaba babu wata matsala cike idan dai mantuwa ne yayi maganar da take cilasta wato take bata sallah ita ce maganar da bata da alaka da sallah kuma da gangan mutum yayi ta maganar da ba ta da alaka da sallah kamar ana cikin sallah kai suka ce wani ka zuba mana ruwa ko kuma wani buɗe taga akwai zahi to kaga wannan ai ba ta da alaka da sallah ko to irin wannan in ka faɗi haka nan wurin babu kwankwanto duk wanda yayi wannan magana da gangan wanda ba ta da alaka da sallah to kawai sallar shi ta lalace ta yanke sai ya sake ta أخرجه ابن ماجه وأن حديث ضعيف وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم daga جابر بن سمرة يرجى الله تتبت a gare shi lalle wani mutum ya tambaye annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi atawadda min luhumil ghanam shin zan yi alwala idan na ci naman kananan busashe qala in shi'ita sai yace idan ka ga dama qala sai yace atawadda min luhumil ibli shin zan yi alwala idan na ci naman raqumma qala na'am sai yace akhrajahu muslim ya fitar da shi shi kuma wannan hadisin na Jabir dan Samura yadda Allah tabbata gare shi Ibn Hajar ya kawo shi domin ya kafa hujja da shi akan cewa cin naman raqumi yana walwale alwala cin naman kuma kananan dabbobi ba walwale alwala saboda wannan mutumin ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shin zan yi alwala atawadda min luhumil ghanam shin zan yi alwala idan na ci naman kananan dabbobi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in shi ita in kaga dama to wannan cewa in kaga dama shi ya nuna sake alwala ga wanda ya ci nama na kananan dabbobi ba dole bane in ya ga dama ne zai in kuma bai ga dama ba sai ya saki ba kenan alwallahi tana nan to tunda duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina su ga ganin da maka to nuna ba dole bane ba don inda dole ne manzon Allah bai cewa an ka ga dama kai yaushe za a ce ma abinda wajibi ne kuma a ce in ka ga dama kai in ka ga dama kar kai to wannan shine dalili kenan na cewa cin naman kananan dabbobi ba ya warware alwallah to sai mutumin yace idan na ci naman raƙumi zan yi alwallahi manzon Allah yace eh sai nuna zai yi kuma wani hadisin daban ma ya zo ya nuna umarni ku yi alwallah idan kuka ci naman raƙumma amma kar ku yi alwallah idan kuka ci naman kananan dabbobi kenan mahallu shahidi cikin hadisin shine cin naman raƙumi yana walwale alwallah to wannan shine fatawar Imam Ahmad ibn Hanbal mazhabar shi cewa cin naman raƙumi yana walwale alwallah da kuma wasu jama'a daga cikin manyan masu ilimi sun je akan fatawar wannan hadisi amma Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i su a wajen su cin naman raƙumi bai walwale alwallah din ce kawai cin naman raƙumi ba ya walwale alwallah don haka in mutum ya ga dama ya ci naman raƙumi kawai abinda suka ce hadisi in ma inganta kawai abinda ake nihi da shi ana nihin dai wanke hannu ba alwallah ba saboda maiƙo suka ce domin alwudu'u a ma'anan shi a lugha shine an-nazafatu daga alwada'a ne wanda yake nuna alhusn ma haka suka ce ma'anan shi kawai ka wanke hannunka idan ka ci saboda maiƙo da ya taɓa hannunka amma asali dalilin su akan cewa baya walwali alwallah shine hadisin da yazo yace wato abu na ƙarshe cikin biyu wanda manzon Allah ya rayu a kan shi shine tarkul wudu'i mimma masatin nar daina yin alwallah akan abinda wuta ta taba kenan duk abinda yace inda wuta ta taba shi to baya saki alwallah shine al'amari na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kan shi haka hadisi yazo karara sai suka ce don haka tunda dai hadisi ya ce shine na ƙarshe kuma cikin abinda wuta take tabawa akwai naman raƙumi to kawai in ma da ana saki alwallah to wannan abin na ƙarshe ya ta da wannan saki alwallah saboda haka su sun yi ruku da cewa ba a saki alwallah wannan al'a'imma guda uku Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i shine fatawan su kuma shine mazhaban su shi kuma Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yana nan daram tare da jamhurin malaman hadisi malaman hadisi jumhurin su suna akan cewa cin naman raƙumi yana warware alwallah su kuma dalilin malaman hadisi kullun yana sama ga dalilin masu fiqh saboda su ga dalili suke dogaro saboda haka maganar da ta hirin jayi Allahu a'lam shine cewa in ka ci naman raƙumi ka saki alwallah ma idan kuma ka ci naman kananan dabbobi ba sai ka saki alwallah ba sannan sai mas'ala ta me yasa za a saki alwallah in an ci naman raƙumi wace hikima ce ta sa za a saki alwallah babu shakka duk in shari'a ta zo daga Allah ko daga annabi to akwai hikima kalkashin haka ko an gano hikimai ko ba a gano ta ba to nan wurin menene hikimar da ta sa cewa in an ci naman raƙumi za a saki alwallah su kuma kananan dabbobi ba za a saki alwallah ba in an ci naman su to Allahu a'lam wasu malamai sun ce hikimai dai koyayya ce kuma sun yi kokarin kwakwalo ta wanda suka kwakwalo suka ce tana yiwa daga cikin hikimar da ta sa haka shine saboda shi raƙumi ana siffanta shi da kaushin hali ana siffanta shi da cewa yana da kaushin hali yana da jafa'i to shi kuma kaushin hali da jafa'i wato lamari ne na shaidan shi kuma shaidan daga wuta aka halice shi ita kuma wuta ruwa ke kashe ta saboda haka aka ce idan ka ci naman raƙumi sai ka saki alwallah saboda in ka saki alwallah kenan wannan cin nama kamar ka taba wani abu na wanda yake da alaka da shedan ne dan haka yi kokari ka kashe shi da ruwa sai ka je ka jaddada alwallah suka ce yayi kama da umarnin wanda ya hushi da aka ce yayi mi yayi alwallah saboda shi ma hushi daga shedan ne shi kuma shedan tunda dan wuta ne to kaga wuta kuma ruwa ke dumama ta ruwa ke abin nan kinta ke kashe ta to shi yasa aka ce in mutum yayi hushi ran shi ya baci ya alwallah ga ce to wataƙila shi ma shine dalilin da yasa aka ce idan ka ci naman raƙumi ka je ka saki alwallah saboda hadisai sun nuna sun siffanta raƙumi da kaushin hali, kuma hamma maki yayin raƙumi da mai cin naman shi yana tasirantuwa da shi. In kana son ka zamo mai kaushin hali kai ma mai jafa'i, to ka yawaita cin naman raƙumi, insha Allah za ka zama. Saboda cin nama abu ya nuna wato mutum na tasirantuwa da shi. Ba ga mutanen da ke cin naman buri ba, yanda halinsu yake irin na burwai ne su ma. Ba ka ga masu cin naman kari ba su ma irin halin karnuka gare su. Cin naman wato koma wani irin abu ne yana da tasiri, ana tasirantuwa, kuma akwai ma malaman da suka yi karatu akan wannan, suka yi rubuce-rubuce bisa kan tasiri da alaka ko cin naman dabba ko kuma yawan zama da ita yana sa ka tasirantu da ita. To shi yasa su kuma ƙananan dabbobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta su da natsuwa. Ya siffanta su da natsuwa, to saboda kake ganin wanda yake cin naman ƙananan dabbobi zai dora samun natsuwa, sannan haka nan wanda yake zama da su, wanda yake yawan zama da su ko kuma yake kiyan su. Kisa kaga annabawan Allah, kamar yanda manzon Allah ya ce babu wani annabi a ce sai da yake kiyan ƙananan dabbobi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce hadda kai, yace eh hadda ni, ni ma nayi kiyan su ala qarari tsali ahli makka, na dora kiyan su ana banu wani biya ga mutanen makka. Kenan kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi annabi Musa kamar yanda alqur'ani ya kawo labari shi ma yayi kiyan ƙananan dabbobi, ce sa shi ke da natsuwa. To haka nan kuma kiyan raqumma yana buƙatar dole kai ma sai ka zama mai kaushin hali saboda kaushin halin su raƙumma, dole sai ka yi tsanani saboda tsananin lamarin raƙumma. Amma su kuma ƙananan busashe yana buƙatar sai ka aje hankalinka saboda ƙaramcin kwaramniyansu kuma da rauninsu, in kan matsa musu zai su mutu. Saboda haka yana buƙatar aje hankali da natsuwa, ba kamar raƙumma ba ne wanda su suna buƙatar tsanantawa da kausasawa. Su sa kake ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya faɗi a cikin hadisi, yace natsuwa tana cikin masu kiyan ƙananan dabbobi, kaushin hali da tsanani yana nan cikin waɗanda suke kiyan raƙumma. Inda mutum makiyar raƙumi ne, to sai da kai haƙuri da shi kawai. Abu da haka wannan yana daga cikin hikima wadda suka ambata Allah ta'ala a'ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دقى أبو هريرة إردان الله تتبت أغريش يجي النبي إيراد أمنش الله تتبت أغريش يجي من غسل ميتا فليغتس دوان دا ييما متجي وانكا تو يي وانكا ومن حمله فليتوضع دوان دا يتوكيش تو يي الوالا. أخرجه أحمد يفتر دشي والنسائي دنسائي والترمذي للترمذي وحسنه وما يشي وانا حديثي حسن نه. وقال أحمد إمام أحمد يشي لا يصح في هذا الباب شيء باب وانا أبد يكي دعنجنشي أتكن وانا باب وانا حديثنا أبو هريرة ابن حجر ياكاوش أتكن بابي نأبا بندكي والولي ألوالا دومين يكافح حجة دشي أكنشي ودم ثمان ديما متجي وانكاتو ألوالنش تاورولي in yana da alwala ta walwali. Saboda haka nan ne Ibn Hajar ya kawo wannan hadisi, to cewa alwala ta walwale ga duk mutumin da man ghassala mayyitan falyaghtasil, duk wanda yayi wa matacce wanka to yayi wanka. To wannan cewa in kai wa gawa wanka kai ma sai kai wanka, wannan hadisin akwai sabanin malamai game da zancen yin wanka ga wanda ya yi matacce wanka. Wasu malamai suka ce mutum zai yi wanka shi ma wato saboda kasantuwar ya taɓa najasa, kuma duk wanda ya yi matacce wanka lalle ba zai iya kubutar da kanshi ba game da taɓa najasa. To amma akwai hadisi riwayar Baihaqi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laisa alaikum fi mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuhu, laisa alaikum fi mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuhu, ana babu wanka akan ku, babu wanka akan ku idan kuka yi mamutaccen ku wanka. To kaga wannan hadisin ya nuna kenan man ghassala mayyitan falyaghtasil, to karamcin halin shi shine a dauke shi matsayin mustahabbi. Saboda haka wasu malaman fiqh suka ce yin wanka ga mutumin da ya magawa wanka ba dole bane mustahabbi. Kenan in mutum ya magawa wanka, to in yayi wanka ya kyauta. Wasu kuma malaman suka ce ana nihin wanka na luga ya wanke hannun shi, kace dan haka falyaghta sulma ma'anan shi ga daure hannun shi shine ma'anan shi. To wannan dai hadisin na riwaya Baihaqi ya nuna kenan ba wajibi bane ko ba wajibi bane don inda wajibi ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai cewa babu wanka akan ku kenan babu wajibcin wanka akan ku idan kuka yi wa mamacin ku wanka to kenan shi sa su malamai suka ce babu wannan wankan sai dai matsayin shi karamci a tsaida shi matsayin mustahabi to sai yin alwala ga wanda yayi wa matacce wanka shi kuma wannan shi ma malamai sun ce mustahabi yin alwala kenan saboda duk mutumin da ya ma matacce wanka to ana kyautata tsammanin alwallan shi ta warware shi yasa ma malaman Hanabila suka wajabta yin alwala cewa duk wanda yayi wa matacce wanka sai yayi alwala dole suka ce yin alwala gare shi dole amma yin wanka mustahabi kuma in yana alwala ta warware to wannan shi mas'alan tsakanin malaman da suke mustahabbantar da yin wankan da kuma malaman da suke yin alwala da kuma wanda suke wajabtawa wasu sun ce wajibi ne yin alwala sun ce a mustahabi ne Allahu ta'ala a'lam wa man hamalahu falyatawadda shi kuma wanda ya dauke shi kina wanda ya dauke mi wanda ya dauke mataccen ko wanda ya dauke gawa ya rike ta to shi kuma falyatawadda shi ma yayi alwala to cewa duk mutumin da ya dauki gawa sai yayi alwala magana ce wanda babu wanda ya taba hadin ta cikin malamai ko malaman fiqh ko malaman hadisi ko wani malami da aka sani babu wani malami da ya taba cewa ko da mustahabbi ne wanda ya dauki gawa yayi alwala dan haka kenan wannan mas'alai malamai ba su tabbatar da ita ba saboda haka ba su suka ce to shi ma dai ana ya daukan shi matsayin ma'ana wanke hannu kenan saboda idan ka dauki gawa kana yi ka taba lakafanin ko kuma ka taba wani shashi na jikin gawan saboda haka sai ka dan daure hannunka shine ma'anan fal yatawadda akhrajahu ahmad wa an-nasa'i wa tirmidhi wa hasanahu wa qala ahmad la yasihu fi hadha al-bab shay wa ana abdullah ibn abi bakr radiyallahu anhu anna fil kitab alladhi katabahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li amr ibn hazm an la yamassa al-qur'ana illa tahira daga Abdullahi dan Abi Bakar yadda Allah tabbata a gare shi lalle a cikin littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma amri dan Hazm Allah ya massa alquran kar wanda ya taba alqurani illa tahirun sai wanda yake da tsarki rahu malikul mursalan malik ya rawaita wannan hadisin a matsayin mursali wa salahun nasa'i nasa'i ya sadar da shi ibn hibban da ibn hibban wa huwa ma'lulun kuma hadisin yana da illa wannan hadisin na Amr ibn Hazm yarda Allah ta tabbata a gare shi sahabi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa ga wato Najran domin ya karantar da su ya ilmantar da su ya fadakar da su ya masa alƙalanci kamar yanda manzo Allah ya tura Mu'az ibn Jabal zuwa ga Yaman to haka ya tura Amr ibn Hazm zuwa ga mutanen Najran to manzo Allah da zai tura shi ya rubuta mai wani rubutu wanda wannan rubutun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mai a wani littafi ya zamo kusan shahararren abu tun daga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shi har zuwa ranar yau shahararren rubutu ne sananne a wajen al'umman musulmi kuma akwai ilmummuka cikin wannan rubutun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka rubuta aka ba Amr ibn Hazm ya je da shi domin ya dora aiki da shi wanda cikin rubutun akwai bayanin wato zakka filla-filla a cikin rubutun da aka mai sannan cikin rubutun akwai bayanin hukumce-hukumcen diyya sannan cikin rubutun akwai dai mas'aloli da yawa shi yasa muke ganin yawanci ma malamai suna kawo shi babin diyya ko babi na zakka suna kawo wannan hadisin na Amr ibn Hazm sannan kuma wannan shi ma dalili ne daga cikin dalilan cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya nuna kamar ya hana a yi rubutu a lokacin shi a rubuta hadisi to yana nuna cewa kenan kamar yadda malaman hadisi suka faɗi cewa ya hana ne saboda wata manufa kyaukyawa ba amma na nufin ya hana kwata-kwata ba domin wannan littafin da ya sa aka rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba Amr ibn Hazm ana ce mashi rubutun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ya rubuta shi ya ba shi ya ce ya je da shi ya dora aiki da shi to shine Ibn Hajar ya kawo iya abinda ake bukata ko mahallu shahid don yana zancan abubuwan da suke warware alwallani sai ya kawo shi dan ya nuna cewa duk mutumin da ba ya da tsarki to ba zai taba alqurani ba Allah ya massa alqurana illa tahir cikin wannan littafin na manzo Allah wanda ya ba Amr ibn Hazm akwai bayanin cewa kar wanda ya taba alqur'ani sai mai tsarki. To idan ka ce mai tsarki gaga tana yana nihin mai tsarki daga hadasi babba ko mai tsarki daga hadasi karami ko kuma ana nihin mai tsarki musulmi domin kafiri ana ce mai najis ko innamal mushrikuuna najisun illa tahirun wannan yana iya tattaro dukkanin wani mai tsarki duk wani kallon mai tsarki da aka sani to shi saboda haka dai za a iya daukar ma'anan hadisin shine duk mutumin da baya da tsarki ko wato yake da hadasi karami ko hadasi babba to kar ya taba alqur'ani domin girmamawa ga alqur'ani sai wanda yake da tsarki cikakken tsarki rahu malikul mursalin maliku ya rawaito wannan hadisin mursal mu hadisin mursal shine hadisin da tabi'i yace manzon Allah ya ci aga tabi'i bai taba ganin manzon Allah ba bai taba zama da shi ba balle ya jiyo kenan amma da an ji shi yace annabi ya ce kaza bai gai ga sahabi ga wani sahabi ya ji ba to sai malamai su ce wannan hadisin mursal wa wasalahu an-nasa'i amma nasa'i ya sadar da shi ma'ana ya kawo kenan sahabin da aka ki hadi cikin isnad wa ibn hibban haka ma ibn hibban shi ma ya sadar da shi wa huwa ma'lulun hadisin da yana da illa to kuma illa abinda ake ce ma al-illatu a wajen malaman hadisi suka ce illa wani dan boyayya abin wata matsala ce boyayya wadda la ya'rifuha illa jahabiza min ulama'il hadis babu wanda yake gano ta sai shirga shirgan malaman hadisi su suke iya bincike su gano illa وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري دقى عائشة يدعى الله تتبطع قريتة تتشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن چه ينا أنبطن الله أكوان لوك چنش رواه مسلم وعلقه البخاري مسلم يروتوش بخاري يا كاو حديث أمس أي معلق معلق نبخاري من يبياني أكنش چنبايا wannan hadisin yana nuna mamu halaccin yin zikiri ko mutum yana da tsarki ko ba da tsarki ko malam ya kawo shi ne bayan ya kawo wancan hadisin da yake cewa kar a taba qur'ani sai da mi sai da tsarki dan ya nuna kenan to shi karanta shi fa ai zikiri ne ko kenan karanta shi ana iya karantawa ko ba tsarkin ko taba shi ne aka ce kakkatawa shi kuma taba aka ce alqur'an shi ne alqur'ani izo sattin cikakke yanzu da an hudda izo biyu ya zama ga littafin izo biyu ne to shi ba a ce mashi alqur'ani domin ba izo sattin bane ko duk da a wajen malama ulumul qur'ani shi ma qur'ani ne ko aya daya ce qur'ani amma sai dai shi wannan hadisin yana zance akan qur'ani izo sattin ne kan ka taba shi ko ka taba takaddun da aka rubuta shi ko kamar yanda mai hadari yace la bi yadihi wa la bi uhu haka ba zai taba ba da hannun shi ko da sanda ya zura ya taba saboda girmama alqur'ani to amma ka iya karanta shi yanzu tabawa an ji ba za ka taba ba ka iya karanta shi to shine yace manzon Allah yana ambaton Allah a kowane hali to cikin ambaton Allah kuma akwai karanta Qur'ani ko to kaga wannan hadisin kenan ya nuna wanda ba ya da tsarki yana iya karanta Qur'ani amma ba zai iya taba shi ba to wasu malamai kuma sun ware cewa mai janaba ba zai karanta Qur'ani ba ba zai taba shi ba kuma ba zai karanta ba wasu sun hada da mai haila da mai biki sun ce wannan za a ware su sannan suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullahu ala kulli ahyani dole wannan hadisin sai an yi takace sai shi ba yayyewa a ce haka yake saki suka ce domin in haka nan ne yake saki hadisin to ai akwai wajajen da ba ma a ambaton Allah manzo Allah na shiga ban daki ya ambaci Allah ita da haka bai ambata akwai wajaje waɗanda sanannu ne cewa ba a ambaton Allah a wajajen kwata-kwata to kuma sannan wani hadisi ya ƙara iyakance shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi ma lam yakun junuban matukar baya da janaba tunda an ce matukar baya da janaba kenan ya nuna janaba ba ta bada damar a karanta alqur'ani mai janaba ba zai karanta qur'ani ba amma yana iya yin wasu zikirori ko kuma ga wasu kalmomi na neman tsari zai ja sallah ai ga yanan cikin ahadari ko mai ahadari ya ce duk wanda ya taimama domin sallar nafila to ya halatta ya karatun qur'ani ya ce musamman ma idan kai tsaye ne bayan sallar ya karanta alqur'ani wannan taimama tana ba shi damar ya yi karatun qur'ani To kenan nan da akwai karatuttuka wanda suka shahi shin wannan tunda an ce malami ya kun junuban an hudda mai janaba shin a iya hada mai janaba da mai haila da kuma mai bi'i to su malamai sun hada sun ce za a yi kiyasi don haka macen da take da haila ba za ta karanta alkur'ani ba wanda kuma take bi'i ita ba za ta karanta alkur'ani ba wasu kuma malaman sun ware suka ce akwai bambanci mai janaba ba zai karanta qur'ani ba amma mai haila da mai miki za ta iya karanta qur'ani suka ce domin saboda shi mai janaba wato lokacin janaban shi dan takaitacce ne kuma da ya ga dama zai je ya wanka shi kenan ya zama bai da janaba amma ita mai haila lokacin tana da tsayi da ta da mai biki idan aka ce ba za ta karanta qur'ani ba to alheri mai yawa zai kuce masu zai zama tsawon lokacin da take tsayawa kenan ba za ta karanta alqur'ani ba wasu malamai kuma suka ce a mai janaba mai haila da mai biki za su iya karanta qur'ani a bisa larura abu salaura za su iya karantawa saboda haka hukuncin mai janaba da mai haila da mai biki sun tan bambance shi abin da ya shafi karatun qur'ani ga mace mai haila da wadda take biki akwai maganganu guda uku na malamai magana ta farko akwai malaman da suka ce kawai tana iya karanta qur'ani babu matsala tunda dai babu wani dalili da ya hana ta karara dan haka hana ta wato kuskure ne babba kuma tauye mata ne game da alheri mai yawa magana ta biyu shine cewa ba za su karanta ba kawai shine yahi domin kiyasi akan mai janaba magana ta uku shine cewa za su karanta a halin larura lokacin da suke buƙatar karanta qur'ani kawar mace ta kasance tana harda kuma in ta dauki lokaci ba ta yi muraja'a ba harda za ta iya samun tangarda suka ce wannan babu matsala ta karanta ko kuma ɗaliba ce tana zuwa makaranta tana koyan karatu babu matsala ta karanta ko kuma malama ce ita ke koyarwa babu matsala ta karanta ko kuma jarrabawa za a mata faranko arab take za su jarraba san kiyam take za a yi jarrabawa kan qur'ani kuma mace raƙin qur'ani ce kaga idan ba ta je ta yi muraja'a ba za ta faɗi suka ce to za ta iya karantawa ita ma wannan Allahu ta'ala a'lam وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا daga Anas dan Malik yarda Allah tabbata a gare shi lalle annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi hijama kuma yayi sallah be wallam ya tawadda akon be saki alwallah ba akhraja hadar qutni walayanahu dar qutni ya fitar da shi kuma ya rauna nashi wannan hadisin na Anas dan Malik yarda Allah tabbata gare shi kuma yana bayani ne bisa kan wato hijama kenan abinda hadisin ya nuna kamar hijama bata warware alwallah ko domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijama kuma yayi sallah ba tare da ya saki alwallah ba hijama kuma shine kaho ko kaho wanda yanzu an bari da kaho ko an ce kaho yanzu ba a gane ba to da kaho ake yi shine a zuwa dan tsaga bayan ka ko busa kanka ko kuma wato wani kurti na jikinka sai a aza kaho a dora dan jawo jini ta nan wurin sannu to shi wannan sana'a ce sananna ga wanda suka iya ta kuma tana da tsarin ta tana buƙatar ƙwarewa da gogewa wanda bai iya ba idan yayi matsala za a samu har ma kashe mutun yana iya domin na harko dai shi jinin nan da za a ja iyaka gare shi wanda bai iya ba kaga sai ya zo ya tashin jini ba abin da ya shafe shi shi kuma kai tasha ƙarshe ƙarewa za in ka ja da yawa kama mutun illa ko kuma in ka janye shi duka shi kenan mutun ya mutu amma wanda suka iya kuma wato sun san iya gwalgwadon jinin da ake sha kuma insha Allah bala yana cikin magunguna guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kashe ya tabbatar da magunguna ne masu inganci kuma suna yi a wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato waraka tana cikin abubuwa guda uku cikin sai ya zano shurbatul asalin shan zumwa duk mutumin da yake yawan shan zuma to insha Allah sai ya zama mutum mai lahiya in ma akwai wata cuta zai dora amaye ta ko kasaye ta ko hitsare ta matukar dai yana yawan shan zuma sai ya ce washirtatu mihjamin da kuma wato tsaga na kaho shi ma wannan a tsaga jikin mutum a fitar mai da jini wanda har yanzu ana yin shi ko amma yanzu akwai na zamani wanda ba da kafan ake yi ba ko to shi ma in an samu wanda suka iya suka kware yana da amfani kware don mutumin da yake yawan jin kasala ko rauni ko kuma wasu matsaloli na jiki na cikin jiki to huddo jinin da ya lalace yana sa mutum ya ji sauki ya ji jikin shi ya komo daidai to kuma dama don mutumin ko ma mutum ba ya kaho inda yana zuwa yana yawan ba da jini sai kaga lafiyar shi ba ɗaya bace da wanda shi kwata-kwata bai yarda a ɗiban mai jini za ka ga yahi karin lahiya, saboda wannan yana cikin abubuwa guda goma wanda Ibn al-Qayyim ya zana su cikin littafin da ya wallafa bisa kan likitanci na musulunci. Yace akwai abubuwan da in ana huddo su daga cikin jiki mutum yake samun lahiya. Yace su kuma abin da ke buƙatar a huddo shi daga cikin jiki abu goma ne, sai ya zano su. To cikin su har da lalataccen jini. Yace in jini ya lalace kuma aka ki huddo shi, to ba abin da zai ƙara ma mutum sai matsala da ciwo. Kullum kawai mutum zai ta zama cikin rashin lahiya, matuƙar dai yana da wani lalataccen jini a cikin jikin shi kuma ba a fitar da shi ba, to zai zama na akwai matsala. Amma ƙaho shi yake sa wannan lalataccen jinin ya fita. To kaga kenan, wannan ɗaya ne daga cikin waraka wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata. To manzo Allah yana yin shi kuma sahabbai suna yi. To shine ana aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaho kuma yayi sallah ba tare da ya sake alwala ba. Shi kuma na uku kaho hadisin da na zana na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waraka tana cikin ababe guda uku ko yace na farko shan zuma, na biyu shine yin kaho, na uku shine yin lalas. Lalas wannan a yaran ku na Najeriya ne, mu yaran ba mu ce ba hakan. Sakiya muke cewa. A kuma hakan ka ga ga ce mai sakiya. ba lalas ake ce mai ba. To lalas ko sakiya shine a sa ƙarhi ga wuta yi zahi, ko yin zahi kana da man waruru ko wani ciwo ya ki warkewa sai a dadana shi. To wannan ita ma shi ma ba ƙaramin magani bane. yana da amfani ƙwarai. Amma ƙarshen hadisin sai manzon Allah ya ce wa anha ummati anil kai, ni dai ina hana al'umma ta game da yin sakiya. Allah manzon Allah ya ce waɗannan magungunan guda uku suna yi ƙwarai, ya ce amma ina hana al'ummata tana yi ba saboda tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ba a sa ga wuta sai yayi zahi ko yayi ja ƙarhi sannan azama. A yanzu ana yi, yanzu ne in yana sa a mai sakiya wajen masu kira yake zuwa, ko da an je makira kawai sai gani dama su kullum suna da ƙarhi wanda ya ja cikin cikin wuta, kawai sai su taimaka masu azama shi ka bada kuɗi. Yana da amfani ƙwarai, sau da yawa duk wanda Allah jarraba shi da maruru, wani maruru kullum in an sa magani an mace kuma sai ya ƙara ɗuran ruwa, ka rasa yanda za ka yi da shi. To ka je a masa kiya ka ga ikon Allah, jarar da ya sha wuta zai ƙara hutawa wani. Domin yanzu da an rarrake shi da wuta zai zama kawai ciwon wuta ne, sai a sa magani sai ya warke shikenan. To yana da amfani ƙwarai. Da ciwon hannu ko shi ma ciwon hannu in ya ki warkewa sakiya tana magani shi. To sakiya dai dama sanannen magani ne, sahabbai sun yi ta yin shi. To amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana hana al'umman shi game da yin sakiya. To shi ma yin sakiyan kuma ba haramun ba ne kwata-kwata, domin babu malamin da yake haramun ne. To shi kuma wannan mas'ala ne cewa ƙaho yana kare arwalla ko baya kare arwalla, wannan shi ne wanda ya gabata. Domin hiddo ƙaho, yin ƙaho kamar hiddo jini ne ko, to yana tare da wancan mas'ala na hiddo jini wanda wasu malamai suna ganin kamar yadda mun gabatar da zance a kan shi ko, cewa mazhabar Imam Ahmad Ibn Hanbal yana ganin indai aka hiddo jini da yawa to kawai yana ɗaukar hukuncin abinda yake iya warware arwalla. Shi kuma malamai sun ce duk abinda zai hoto ko da najasa ne ta wata ƙofa ba waɗannan ƙohohin guda biyu ba, to gaskiya ba ya warware arwalla. Suka ce sai dai abu guda za a ware, shine idan mutum wajen fitsarin shi ko wajen bayan garin shi ya samu matsala, likitoci suka huda mai wata ƙofa daban a jikin shi, ta nan suka za su yi ko ana haka nan ko ta baki ko ta wani abu, sai a ce yanzu ta nan ne bayan garin zai ɗora hita ko fitsarin. To ya wannan arwalla ta warware ko ba ta warware ba? To wannan ta warware, babu kwankwanto cikin warware wa arwalla akan haka. Wa an Muawiya qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, daga Muawiya yace ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace al-ayn wiqa'us sahi, al-ayn ido wiqa'us sahi shine madarmin dubura, fa idza namatil aynan, idan ido bi ya kwana istatalakal wiqa'u, to madarmi sai ya kwanci. Rahu Ahmad wa Tabarani. Ana wannan hadisin yana nihin al'ainu bika usahi ma'ana ido shine makarmin asahi wannan shine halakatul dubur kewayen duburan mutum shi ake cewa asahi kenan ana nihi ido shine makarmin shi ko wannan wika aka ce wika shine kamar igiya ko wani abin da za a daure bakin salka da shi ko buhu wanda za a sa a daure to shine wika to ana nihi ido shine igiyan da ke daure mi yake daure dubura dan haka idan ido yayi kwana to shikenan wannan madarmi sai yayi mi sai ya kwance ya warware dan haka wannan hadisin abin da yake nihi a kamar sifanta dubura ne aka yi da salka idan ka daure shi da igiya ruwa ba zai fito ba ko ka juya shi to amma idan haka kwance idan ka kwance da ka dan taba shi haka zai ga ikon Allah to haka nan ne shi ma ka ce dubura kenan ido shi ne madarmin shi in dai mutum yana falke to kamar yana daure ne insha Allah amma idan yayi kwana to shikenan kawai ya kwance dan haka komai ma yana iya hutawa to kenan wannan hadisin yana nuna idan mutum yayi kwana jikka ta kwance ko to shi yasa kenan in ya tashi da kwana sai ya saki alwala kai ce an kama yayi kwana sai da yayi alwala dan haka sallah zai ni kadai to kaga jikkarka kwantatta ce wazada wa man nama falyata wadda kuma ya kara yace duk wanda yayi kwana to ya saki alwala wa hadhihi ziyada fi hadha alhadith wannan kari a cikin wannan hadisi inda abi daud a wajen abi daud ne min hadisi ali da hadisin ali duna qawlihi istatalaka alwika banda fadar sa yadan talaka alwika wannan wa fi kilal isnadain da'fun a cikin dukkanin isnadin guda biyu na farko da na biyu duka akwai rauni wani abi daud aidan annabi abbas radiyallahu anhu ma marfu'an innamal wudu'u ala man nama mudtaji'an lalle ne saki alwala yana nan akan mutumin da ya kwana a kishin gide wafi isnadihi da'afun aidan shi ma akwai rauni wannan hadisan gaba ɗayan su guda uku duka da ifai ne amma mawdu'in da suke magana akan shi shine mawdu'in kwana yana walwali alwala ko ba walwalewa wannan kuma can baya mai magana akan shi ko wa annabi abbas رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته شيطان ينازو مرأيانكو أتكين صلرش فينفخ في مقعدته سيطور بوسا أتكين مزمنش فيخيل إليه أنه أحدث سيطور نامش كمريا يحدث ولم يحدث كمشي بيحدث إما فإذا وجد ذلك إذن يسامحك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا to kar ya juya daga sallan shi har sai ya ji ƙara ko kuma ya juwari akhrajahu al-bazzar bazzar ya fitar da shi to wannan mun karanta kwatankwacen shi da yake maganar mutumin da yake jira kici a cikin cikin shi ko to amma ƙarin da ke da kwana shine ya nuna shedan ne yake zuwa da wannan dan haka shedan yana da damar ya zo ya yi wasa da tunanin mutum cikin sallah sai ya zo ya dora yi mashi busa a cikin mazaunin shi yana jin kamar ya huta kamar bai huta ba ko yana jin kamar to yawanci wannan daga shedan to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun yaji irin wannan to kar ya bata sallan shi har sai ya tabbatar wanda can baya mun ce jin wari ko kuma jin ƙara tabbatarwa ne to ko ba ta hanyar su ba indai ka tabbatar kawai shikenan zance ya tsare wa asluhu fi sahihain min hadisi abdullahi bin zaid wa li muslim an abi huraira radiyallahu anhu nahu wa lil hakim an abi sa'idin marfu'an idza jaa ahadakum ash-shaytan idan shedan yazo madayanku faqala sai yace mashi innaka ahadasta lalle kai ka karya alwallanka fali yaqul to yace kazabta karya kake wa akhrajahu ibn hibban bil lafaz ibn hibban ya fitar da hadisin amma da lafazin cewa fali yaqul fi nafsihi yadda fada haka a cikin zuciyar shi kanan kar aje yana karya kake yace ayat wani akwai kokari sai na ra'ayi tashi in ba dan da riwayar nan ta zo ba tace cikin ran shi kawai sai ka ji shi cikin sallah ra ƙarya kake na haka cike ne ya faɗa haka a cikin ran shi to wannan shine kenan karshen wannan babin insha Allah ta'ala karatun na gaba sai mu tashi babu adab qada'il haja abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi wa alaikum assalam na'am ha hadisi ne yake da to ba akwai ma masa alat dan yaro dan yaro karami wanda bai balaga ba sai shi ya iya dauka Qur'ani tunda shi dan yaro baka iya kiyaye tsarkin shi to malamai sun kawo zancen yaro cewa shi ya iya dauka Qur'ani ko ba zai iya ba tunda hadisi ya nuna cewa kar wanda ya dauki Al-Qur'ani sai mai tsarki sai suka ce to karamin yaro idan dai yana koyan karatun Al-Qur'ani ne malamai sun ce wannan ba a hana shi dauka Al-Qur'ani saboda tunanin tsarki ko rashin tsarki ba a hana shi dauka Al-Qur'ani shi yana cikin wanda an yi rangwame akan cewa ya iya dauka Al-Qur'ani matakar dai ya kai ya dauki Al-Qur'anin domin koyan karatu kenan wannan yana ya daukan shi ba tare da sharadin tsarki ba gare shi saboda koyo yake yi kuma in aka ce dole sai yana da tsarki to zai zama an haranta ma ƴaƴan musulmi koyan wannan Al-Qur'ani to sannan haka ma Imam An-Nawawi ya kawo mas'ala na wanda yake cikin karatun Al-Qur'ani a cikin At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Qur'an wanda yake cikin karatun Al-Qur'ani sai ya hudda iska ko kuma ya ji alamin yana son iska ya huta ya yi kokarin ya hana shi ta ga alamin yarin jayi shi sai ya ce to abin da ke da ko shine yayin ma zai aje Qur'ani je idan ya aje Qur'anin bayan iskan ya huta sai ya dan jira har ya dan wuce idan ya wuce sai ya dauka kuma ya ci gaba da karatu kai kenan wannan fatawai ta Imam An-Nawawi da sauran malum mama duka suna ganin wannan tsarkin da ake zance kenan idan mutum ya samu hadisi karami yana cikin karatun Al-Qur'ani babu laihi idan ya ci gaba da karatun Al-Qur'ani aya Al-Qur'ani kuma da tace innahu laqur'anun karim fi kitabin makkanun la yamassuhu illa al-mutahharun ita kuma nan ba tana zancan Al-Qur'ani bane kitabin makkanun tana zancan lauhul mahfuz ne kuma al-mutahharun nan wurin tana zancan mala'iku ne ba mutane ba duk da wasu malaman sun yi kiyasi da shi sun ce to tunda shi Al-Qur'ani Allah ya ce ya sifanta shi yana cikin lauhul mahfuz kuma a can wajen lauhul mahfuz inda yake babu mai taba shi cikin mala'iku sai masu tsarki to za a yi kiyasi su ma ɗan adam kar wanda ya taba shi sai mai tsarki a ciki dan haka sai suka yi kiyasi da wannan amma dai wato babu dalili karara da ya nuna cewa haramun ne musulmi ya dauki Al-Qur'ani ya karanta saboda ya fitar da iska ko makamantan haka Allahu ta'ala a'lam alaikum salam idan da kai sha miki idan mutum ya so sa azzakarin shi yana cikin sallah amma tare da shamaki to kaga kamar wan fatawan wannan malaman wanda suka ce in dai da shamaki ne ba komai babu matsala su a fatawan su ko da mutum ya so sa su kuma wanda suke ganin wanda suke ganin in ba shamaki wanda suka yi fatawan cewa kawai in dai ya taba ya warware to shikenan ko da shamaki ko ba shamaki na'am wa alaikum salam babi na ha a baya wanke ina ga wannan mun yi shi ko mun shi can baya da muka zan can nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ya je ya kyautata alwallan shi ana bai ce mai bai je ya gyara wannan lumma ko je ka wanke wurin ce mai je ya sake alwallan haka manzo Allah ya mai umarni dan nan ne malamai suka gano cewa in mutum ya bar lumma a cikin jikin shi to ba zuwa yake ba ya shahe wurin ko ya sa ruwa ya taba a alwallan yake sakewa gaba daya kuma ina ga nayi bayanin cewa dalilin da yasa malamai suka yi fatawan ya sake alwallan duka shine saboda ya bata almuwalatu ko da alfauru wanda suke ambata wato wannan shi kuma kaga yana cikin ababe na dole so ake daga wannan gaba sai wannan gaba a wajen alwala kuma kai shi lokaci guda kar ya zama an samu a takeice dai kenan saki alwala ne mutum zai in ya bar lamba ba wanke wurin ne kadai zai ba subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka alhamdulillah